mama ki
kama maka
so ya yi farmaki
kauna ta fi dan aki
ga wani tsinto a saman taki
sauraron nan ya shige taki
to ne zan baki mama ki
la 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 ka kyalle sama ka bana alƙashi
dan mai rarrafe ya kan tashi soke ba ni sirin damuna
alaka ta da ni da kai har bun ta kamar na
ga zurfa ban ta bulla na wani ki ne
dan adam ne na mutane ke tukwane
ke ba ta ga sabakin yanka ta waya ne
sai da karatu a kajin lissafi ne
ke ki nazar ta ki rubuta ki karanta
sai da kafa ta na sani zani makota
yau kin ga ana ruwa na kin hado
in ba kai na bano
shigai na wani maganganu
mutane ko aljanu
masu hadi ungurnu
farna kan kai kar in ciwon kai
ba sa gane zancen kurma
na 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 kai ba